kudin tambihi dangane da waɗannan kwanaki goma wanda muka shiga ciki akwai sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta wanda zai yi layya ga mutumin da zai yi layya akwai hadisi sahihi tabbatacce na ummu salama wanda yana cikin sahih muslim ingantaccen salsala wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khud aw fala yamass min sha'rihi wa basharihi shay'a a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana lahu dhabhun yadhbahu fa idza ahalla ilahu dhil-hijja fala ya'khudanna min sha'rihi wala min athbarihi shay'an hatta yudhi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan goma wannan wata ta shigo wato goma farkon wannan wata ta shigo ɗayan kuma yana da niyyar zai yi layya to kada ya taba gashinsa ko ya taba wani abu daga cikin akaifarsa a riwayar a wata riwaya yake cewa man kana lahu dhabhun wanda yake da abin da zai yanka to idan watan Zulhijja ya kama فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كده يشيل وانا ابو نغاشن سا ko kada ya aski wani abu na gashin sa kada kuma ya yanke wani abu na farcin sa har sai yayi layya a wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma abu ne sananne wajen sahabbai da tabi'ai kuma da yawa daga cikin malamai magabata sun yi fatawa da wannan to ba wani abu bane sabo na kwanan nan to amma wani lokaci abin da yake ma a fili a bayyane to akan sa mutun tilas sai ya zo yana magana saboda yadda abubuwa suka lalace da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana akan wato karshen zamani yayin da alkiyama take matsowa ilimi zai yi karanci jahilci kuma zai yawaita kuma waɗanda za su sanya rawanin ilimi alhali suna jahili za su yi yawa to sauraka za su yi ta wato tarawa mutane aiki sai kana ganin ga abin da ya kamata mutane a ba da hankali wajen a sanar da su shi kuma ya mai da kai baya saboda jahilcin da yawa cikin al'umma dan al'amari kankani sai ka ga mutum ya ce shi ya rikici a sunnan nan ba wai kawai da ka ake cewa sunna tun ba bai isa kawai da ka haka kawai ya shaki iska ya ce kaza sunna ne ai ba dole ne sai abu ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a nafsi sahihi shi hukunci na shari'a yana buƙatar a tabbatar da shi daga nususul kitabi was sunna nafsi na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka tabbata sai a duba sharuɗan da malamai suka yi bayani wajen fahimtar nassin alkur'ani da sunna wanda su kuma shuru ne ma'rufa duk wani malami musamman malamanmu na farko babu wani abin da ba su sani ba dangane da wannan a ce nassi in ya tabbata a tabbatar da cewa ba mansukh ba ne a san abin da ake cewa nasikh wal mansukh a san al'am a san al-khas a san al-mutlaq al-muqayyad al-mubayyan al-mujmal da irin waɗannan ka'idoji waɗanda ka'idoji ne waɗanda dukkan wani wanda yake karanta shari'a ya san su ba wasu abubuwa bane a boye ballantana kuma manya-manyan malamai na farko babu shakka babu wanda zai zarge su da cewa ba su san waɗannan abubuwa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ce ta tabbata a cikin hadisin sallallahu alaihi wa sallama akwai wani daga cikin malaman kafa ya rasu Abdullah bin Zaid Ali Mahmud sunan shi Abdullah bin Zaid Ali Mahmud Allah ya ji kansa da rahama a cikin malamai na kabar to an taba yanko wata fatawarsa musamman a yan shekarun nan aka ɗauko wata fatawarsa wanda ya soki ita wannan sunnar cewa hadisin Ummu Salama ya ci karo da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma Ummu Salama ta ji wata magana ce daga annabi ba ta fahimce ta ba shi yasa ta faɗa haka amma ba haka annabi yake nufi ba saboda haka ita kadai ce Ummu Salama wacce ta kawo wannan magana ta rawaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka take fatawarsa yanzu kuma aka dauko sarki ta kare ya sada to wadanda su yan neman kawai koyo shi ta da kurani saboda su jawo hankalin mutane kansu to sai suka cikaro da wannan fatawar shikenan sai suka ce ai ashe ma duk shi ne ake yi ashe ma duk ba gaskiya ake ga mutane ba ashe kaza kaza kuma wannan magana ce wanda ita kuma magana ce take cike da kurakuri wanda wasu daga cikin malamai masana musamman ilimin hadisi sun maka raddi to amma ba lallai bane shi wanda zai cifi wannan ya waiwai wancan raddi da aka yi masa tunda shi bukatarsa kawai shine ta da kura to saboda ba zai tsaya ya duba ya ga cewa to an masa raddi mai aka faɗa a raddin ba shin abinda aka faɗa a kai ke ko ba a kai ke ba wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisi ne sahihi kuma ko da Ummu Salama ita kadai ce ta ji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa hujja babu inda aka shartata cewa hadisi ba zai zama hujja ba sai sama da sahabi ɗaya ya rawaito shi wannan ba magana bace ta ilimi sahabi ɗaya in ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Annabi ya ce to wannan ya isa ya zama hujja saboda haka wannan cewa Ummu Salama ita kadai ta rawaito wannan ko da maganar haka take to ba zai zama suka ga hadisin ba Ummu Salama ta ji abinda manzo Allah ya faɗa kuma ta nakalto shi kuma ma'anar ta afili take magana ce wacce take ba ta da wani surkulle a ciki da za a ji an kasa fahimta idza da salatil ashr idan goma ta shigo wa arada ahadukum an yudhi dayan ku yayin ya sai layya magana ce afili ba wata abu bace a dungu hada za a ce ta kasa fahimtar larabcin saboda haka wani yanzu ya zo fahimci yadda abin yake sannan wannan riwaya ko kuma wannan sunna ba kawai Ummu Salama ita kadai ce ta tarwato ta ba wani abu ne da yake sananne a wajen sahabbai idan aka koma musnad na Ishaq ibn Rahuya bai Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya al-Hanbali abokin Imam Ahmad ne to yana da musnad Ishaq haka nan da mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim za a ga riwayar da suka fitar daga Shu'ba shi kuma daga Qatada ibn Da'amat as-Sadusi Qatada yake cewa an zo ake gaya wa Sa'id ibn Musayyib san Sa'id ibn Musayyib shine sayyidut tabi'in babban tabi'i ne daga cikin almajiran Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu an zo sai ake gaya masa cewa akwai wani malami a Khurasan ana ce da shi Yahya ibn Ya'mur ko Yahya ibn Ya'mur an ji shi yana fatawar cewa in goma farko ta Zulhijja ta shigo wanda zai yi layya kada ya aske gashin kansa ko kada ya aske gashin jikinsa kada kuma ya cire abin farcinsa wato ake tambayar Sa'id ibn Musayyib yaya wannan maganar da shi wannan malamin yake gayawa jama'a a yankin Khurasan sai Sa'id ibn Musayyib ya ce sadaqa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna dhalik Sa'id ibn Musayyib ya ce ya faɗa gaskiya haka sahabban Annabi suke faɗa kaga ba magana ce ta Ummu Salama kadai wannan riwaya tana cikin musnad Ishaq ibn Rahuya kuma da salsala sahihiya ga wanda ya san me ake nufi da isnadu sahih ba san wani shi ne ba lalle ya san wani to wanda ya san me ake nufi da isnadu sahih wannan isnadu ne sahih ila Sa'id ibn Musayyib kuma wannan riwaya tana cikin musnad Musaddad akwai musnad Musaddad ibn Musarhat ɗaya daga cikin malaman ashabul kutub as-sitta gaba da yana da musnad duk da cewa musnad din nashi a yanzu ba a da shi a hannu amma ibnu hajar al-asqalani a cikin littafinsa al-matalib al-aliya ya tara fawaid da suke cikin wannan littafi na musnad ala al-kutub as-sitta to a cikin wannan riwaya akwai ta cikin sa haka ne akwai ta cikin sharh mushkil al-athar na al-imam al-tahawi rahimahullah sun roƙi wannan ta hanyoyi biyu sababbi fil wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwaya ibn abi haythama a cikin tarihinsa tarihi ibn abi haythama littafi ne babba an buga wani yanki daga abin da aka samu a ciki to a cikin sa juz'i na biyu shafi na 200 shafi na 2028 ta hanyar Qatada shi kuma daga Kathir ibn Abi Kathir maula Abdurrahman ibn Samurah daga Yahya ibn Ya'mur daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza dakhala al-'ashr wa ishtara udhiyatahu amsaka 'an sha'rihi wa athharihi idan goma farko ta shigo mutun ya sai layyarsa to sai ya dakatar da aske wani abu na gashin jikinsa da kuma shiri a kaifarsa Qatada yake cewa fa akhbartu bi dhalika sa'id ibn al-musayyib fa qala kadhalika kanu yaqulu sai daga ya sa'id ibn al-musayyib sai ce eh haka suke faɗa yana nufin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwayar ta bayyana wannan riwaya tana cikin musnad ishaq ibn rahuya shi ma ya rawaito ta a cikin al-muhalla na ibn hazm ya shi ma dauko riwaya daga musnad musaddad ibn musarhat da sassalsala mai kyau har zuwa kan muhammad ibn sirin tabi'i ne daga cikin tabi'ai al-majri yake ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu kuma sai daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai to ibn sirin yake cewa kana ibn sirin yakrahu idza dakhala al-'ashr an ya'khudha ar-rajulu min sha'rihi hatta yakrahu an yuhliqa as-sibyana fi al-'ashr aw yuhliqa as-sibyana fi al-'ashr yake cewa muhammad ibn sirin tabi'i ne yake cewa yana karhanta idan goman farko ta shigo ta wannan watan mutum ya aske wani abu na gashin kansa kai hatta yara ma shi yana cewa kada a yi musu aski to kaga ashe wani abu ne sanadi a cikin tabi'ai yanzu da akar na Sa'id ibn al-Musayyib wanda yace haka su iya ji sahabbai suna faɗa ga Muhammad ibn Sirin Sa'id ibn al-Musayyib yana cikin manyan tabi'ai Muhammad ibn Sirin yana cikin ƙananan tabi'ai ya Muhammad ibn Sirin Sa'id ibn al-Musayyib ya shiyara cikin wajen shekara 92 shi kuma Muhammad ibn Sirin ya rasu shekara ta 110 shekarar da Al-Hasan al-Basri ya rasu saboda haka wannan shine kaulin Shafi'i shine kaulin Abu Thawb shine kaulin Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Abu Sulaiman shine kaulin Al-Awza'i da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan waɗanda suka saba a nan su ne Abu Hanifa da Malik shi kansa Maliku ba wai ya ce in an yi haka ba a yi sunna ba shi dai yana ganin ba haramun ba ne akwai bambanci da a ce kaza sunna ne rashin yinsa kuma ba haramun ba to wasu sai su ɗauka daga cewa ba haramun ba to yana nufin ba sunna ba kaga a nan wato rashin fahimta take shigowa akwai bambanci tsakanin in ce da kai yin kaza sunna ne rashin yin kuma ba haramun ba shi Imam Malik yana ja da masu cewa yin hakan wato yin askin ko cire akai fa haramun saboda malamai sun yi sabani a nan Imam Ahmad da wanda suke tare da shi suna ganin haramun ne ma kai Imam Shafi'i yana ganin makruhi ne Imam Malik yana ganin a'a ba haramun bane ba makruhi bane amma cikin su ba wanda ya kore cewa sunna ba sunna bane an gane dan ba kai sunna ba ba lalle a ce kai haramun ba to rashin fahimtar wanda sai wani ce to ai ba ma sunna bace wanda kuma shi ba mari ko ce ba ma sunna bace shi askin da cire akai far abin da yake cewa ba haramun bane an fahimta to daga nan ne wasu sai suka hargitsa takaddun wani da gangan wani kuma da rashin sani na fi dai zaton rashin sanin ne ba wai gangancin ba ne saboda hatta su malikiya abinda yake rubuce a cikin yawancin littafan su abinda suke cewa wani jiba mandubi bai mandubi shine abinda in kai kana da lada in baka yi ba baka da laifi ko su abinda suke fada kenan in ka dau muktasar shine dai kundin da aka furkewa ana karantarwa a cikin harkan malikiya ko shi abinda ya fada kenan cewa mandubi ne ka bar aski ka bar yanki akai fa in za ka yi layya sannan duk surah din da suka yi magana akan matsala wanda suka yi wa muktasar shari'i duk abinda suka fada kenan cewa mustahabbi daga cikin surah din fada muku wasu daga ciki bayan shi muktasar din akwai sharh al-taj wal-iqlil na muktasar khalil na abu abdullah al-mawwaq al-qarnati akwai sharh al-hattab muhammad ibn muhammad al-ru'ayn al-hattab sharh sadaq al-sani da mawahib al-jalil fi sharh muktasar khalil akwai sharh kharashi muhammad ibn abdullah al-kharashi sharh muktasar khalil akwai sharh ulaysh muhammad ibn ahmad min al-jalil sharh muktasar khalil duk waɗannan shuruh ne na muktasar kuma duk abinda suka tabbatar cewa yin haka sunna ce babu wanda ya suke abin yace kai ka jika ka gashi kai ka jika babu wanda ya faɗa cewa suke yana daga cikin sunnoni kai wannan wane ne zai yake sunna yana masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya sanya dora al'umma akan abin da zai kara mata izza ya kara mata daukaka zai fito ya ki sunna in ba zai fadaitar akai ba fada bai kamata ya yake ta ba saka su ma abin da suke in wani lokaci akai magana sai waje ce shi dan bangan malikiya to da kai dan bangan malikiya ne malika wanda suka fi ka timbaza a cikin malikiya kai ne maka ka ce a malikiya ba inda ka ta ce wallahi ko ahlali ba zai iya karanta maka da kai dan islamiya ka dai a islamiya da ake koya masa duk sun hada ce alani ishmawi amma shi ba yi da wannan amma yana kiran kansa dan bangan malikiya ne shi sai ai magana ya fito ce shi malikiya yake kaji to ka waɗannan tsotsar malikiya ne to waɗannan duk malikawan ne kuma abinda suke faɗa ke manyan malika irin su Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin yana da wajigen littafi da yawan wannan sharhi sunan shi al-masalik fi sharh muwatta malik abinda shi ma ya tabbatar cewa mustahabbi akwai abul walid al-baji in maganar bangar malikiya ce ya kanta shifo ne a harkar malikiya a cikin sharhin da yawan wata al-muntaka shi ma ya tabbatar da wannan ibnu al-burbar a cikin sharhin tanbih shi ma ya tabbatar da wannan al-maziri mai sharhin sahih muslim sharh littafin sa al-mu'lim bi fawaidi muslim shi ma ya tabbatar da sunnayyar abu to suna nan da yawa abul baqa ad-dimyati a cikin sharhin sa na abinda littafin sa ash-shamil fi fiqh al-imam malik shi ma ya tabbatar da sunna to sai kuma wani zo yana yanki kawai saboda ya yake sunna haka kawai sunnar an tabbatar da ita a malikiyya ma ba zai kyale ta ba mu abinda muke cewa ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta bukatar wani mata kaka sai take da kafafuwa in ta riga ta tabbata to sai dai kai kokari ko ma maganar wane ne ka karkato ta zo ta bi sunna amma ba sunna ce zaka karkata ta bi magana so ba tattauna maganar ce muke so mu yi da yawa anan ba amma wannan zaman kanta take hadisin Aisha kuma cewa ki cewa ta sanya ita ce ta saka abun wuyar hadayar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tura maka lokacin hajjin sayyidina abubakar take cewa babu abin da ya haramta a kansa wanda da yake halal gare shi saboda wannan ne suke rushe hadisin ummu salama ce to gashi ta ce babu abin da ya haramta wanda da halal ne a kanshi bayan ya aika hadayarsa wanda matsala ce guda biyu na farko ita Aisha ba magana take akan Ummu Salama ba akan hadisin Ummu Salama ba take tana magana ne akan abinda aka zo aka gaya mata Ibn Abbas ya ce mutumin da ya tashi hadayarsa ya tura maka to daidai yake da alhaji abinda duk aka haramta wa alhaji aka haramta masa
na'am
an san abubuwan da ake aka haramta mai haji almahdurat mahduratul ihram ba zai ki aka fa ba zai sa turare ba zai kusanci iyalin sa ba zai ba wadannan mahduratul ihram ibnu abbas ke cewa mutumin da ya aika hadiyar sa mun san akan iya aika hadiya ko ba za ka je haji ba kana iya bayar da dabbobi a aika a tura su a je can ai maka hadaya duk da kai kana gida ba ko ina to ibnu abbas yana cewa hukuncin wanda yayi wannan kamar alhaji duk abinda aka hana alhaji shi ma ba zai yi ba sai aka ga Aisha sai ta ce a annabi ya tura hadaya sa kuma ba abinda ya halatta ya haramta gare shi wanda zai yi halal ko ita tana magana ne kan wata matsala ba matsala wanda zai laiya ba ba wannan take hada abin nan ba amma shi wancan malami na kasar sai ya dauko wancan sai ya hada da wannan su ma waɗanda suka ɗauki abin sai suka ɗauka suka haɗa su wuri guda kuma wancan yana magana ne akan matsalar hadiya wannan kuma yana magana ne akan matsalar niyya sannan wancan yana magana ne akan abin da duk gaba ɗaya aka haramta mai haji wannan kuma yana magana akan akai fa da gashi shi yasa su sauran malikiya suka ce hadisin Aisha yana nuna kenan ba wajibi bane amma mustahabi su kawai sun kade wujub ne da hadisin Aisha ba sun ture sunnar bane gaba daya to amma idan mutum baya fahimta ko kuma ya sa kanshi ba zai fahimta din da kangan ba to ba da kai da shi amma muna faɗar wannan da jama'a saboda a daina yawan bugowa ana ta tambaya to yaya mu yanki ko kan mu yanki akwai wanda suka yi ta tambayar mu akan azumin shi tashawwal malam ya azumin nan na shi tashawwal shekara da shekaru muna faɗa ba kuma sake magana mu kai ba so yake yanzu mu ce masa a'a shi ba a yi inda ba a yi din za mu ga maka ba mu sake magana mai da tambaye mu kuma mai azumin tashawwal za a yi ko ba za a yi ba za mu ci gaba da karatu